da yake yi wa wani taron 'yan siyasa bayani dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020. Shugaban hukumar zaɓe Metro Isaka Sanna ya ce annobar corona da ake fama da ita ba za ta bari 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su yi zaɓe a wannan karan ba. Matakin da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna ƙetare Honorable Mumuni Isa Jibo ya ce ba su gamsu da shi ba.
Tun lokacin da sun kace akwai arulma, mun komi da komi, mun samu takardu, mun sa kudi a ambasada saboda in kana so karti consulaire sai ka biya a wasu. Kowa da kowa suna da karti consulaire, suna da acte de naissance, suna jura su ni. Yanzu sai ni ce wai na abai zuwa diaspora da kai. In babu Renovieme region kamar diaspora babu voto.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan majalisar na diaspora, domin a ra'ayin Honorable Alfari Abbas, hujjar da hukumar Seni ta bayar wajen ɗaukar wannan mataki ta kai matsayin da za a yi mata uzuri.
Abin President Seni ya faɗi yana da hujja, saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabaɗaya, kuma bai bar Niger ba. Alal misali, ko an ka bude frontier na ƙasashen waje, yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan ƙasashen waje. Saboda kowane ƙasa wai ya dauki wani odansu dokoki, mutane 50 ba su yi taro.
Kundin tsarin mulkin Niger ya ce 'yan ƙasar na ciki da waje matsayinsu guda a gaban dokar zaɓe. Saboda haka Honorable Mumuni Isa Jibo ya ce muddin hukumar Seni ta yi burus da zaɓen 'yan diaspora za su bi hanyoyin da doka ta yi tanadi domin neman haƙƙinsu.
Mu ƙarfi da mun ka samu ba Seni ne ya ba mu shi, ba sai NDP ne ya ba mu shi, constitution ne ya ba mu ƙarfi wannan. Muna da izini mu dauki wanda muna so a presidential, kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da anka bamu su zo wajen Assembly National. In sun kace ba su yi, muna kai cour constitutionnel ne mu da su. Wallahi ba mu yadda wannan dura ne da muka samu tun 2016 muna vote.
Shirya zaben cike gurbi a kasashen da annobar COVID-19 ta hana a shirya zaben Niger a kan lokaci ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa taka doka, in ji Honorable Alfari Abbas.
Ya yi election partiel, ya yi ce a rule bai a rule ma a election partiel. Wannan duka wani alternative ne, hanyoyi sai ne ya yi doka a yi wannan aiki. Amma a ce ba su participate wannan election ba, baiwa durwa ne gare su.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.